Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 31.25.16. Masu rarrun mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalol. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da aka saka adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da yauran Lahadi 11 ga watan Maris shekara ta 2018. Ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai.
Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya koma bakin aiki a ziyarar da yake a Kenya bayan da ya murmure daga rashin lafiya. Majalisar dokokin China ta kada kuri'ar amincewa da soke tsarin wa'adi ga shugaban kasa yayin da China ke rarrashin Amurka kan matakin saka haraji kan wasu kayayyaki.
To kanin labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ci cewa kwamitin sake farfado da shiya arewa maso gabas a Najeriya ya gudanar da aikin kiwon lafiya a jihar Gombe.
Abin da muke yi a nan Gombe shine a likitocin mu kusan guda 100 da ma'aikata ba da tallafi ta wajen harkar lafiya ta kiwon lafiya wa mutane kyauta.
Haka kuma za ku ji hukumomin lafiya a jihar Jigawa na cewa fiye da mutane 50 ne suka kamu da cutar sankarau kuma wasu cutuka na daban. Idan kuma muka tsallaka jamhuriyar Niger kungiyoyin fararen hula ne suka gudanar da zanga-zanga a yau.
Mu ne talakawa muke zuwa kasuwa muna saye kun abubuwa. Mu ne muka san eske akwatin Jigawa ta yau in kadiba an sata bisa duka abubuwan da shahi rawayar yau da gobe.
Daga nan kuma sai maimaicin shirin duniyar Amurka na Mahmud Lalo, sai kuma wasu ra'ayoyi da ku masu raro kuke rubuto mana ta email. Amma duk wannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya koma bakin aiki a ziyarar da yake a Kenya. Bayan da ya soke halartar tarukan da aka tsara zai je a jiya Asabar sanadiyar rashin lafiya da ya fama da ita. A yau Lahadi Tillerson ya ajiye kunshin furanni a ofishin jakadancin Amurka da ke birnin Nairobi a wani biki da aka yi domin tunawa da waɗanda suka jikkata da kuma waɗanda suka mutu a harin bom ɗin da aka kai a ofishin a shekaru 20 da suka gabata. A jiya Asabar sakataren ya soke halartar taruka domin ya dan huta bayan hidindimu da ya yi ta yi a cewar ma'aikatar harkokin wajen Amurkan. Bayan da ya gana da shugaba Kenya, wato shugaban Kenya Uhuru Kenyatta a ranar Juma'a a birnin na Nairobi. Tillerson ya yaba shirin sasanta rikicin siyasar ƙasar da shugaba Kenyatta da abokin hamayya Cyril Odinga suka fara. Lamarin da ya kwatanta a matsayin gagarumin cigaba da aka samu a fannin sasanta rikicin ƙabilanci da na siyasa da ya haifar da rarrabuwar kawuna, kamar yadda ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta sanar. A yau Lahadi, Majalisar Dokokin Ƙasar China ta kada kuri'ar amincewa da soke tsarin wa'adi ga shugaban ƙasa. Wannan mataki ya sa shugaba Xi Jinping zai ci gaba da zama a kan karagar mulki har sai yadda hali ya yi. A tsohon tsarin da ƙasar ta yi watsi da shi, kamata ya yi shugaba Xi ya kammala wa'adinsa a ƙarshen shekarar 2023. Amma masu fashin baƙi sun ce akwai yiwuwar ya ci gaba da shugabantar ƙasar. Wannan kuskure ma da majalisar ta amince da shi zai baiwa shugaba Xi damar yin gaban kansa ta fuskar siyasa, damar da ba wani shugaban China ya samu irinta tun bayan tsohon shugaban ƙasar Mao Zedong da ya kafa ƙasar ta China a lokacin yana mulki. Har ila yau soke wannan tsari na wa'adi zai baiwa jam'iyyar kwamitinci mai mulki ƙarfin iko kan gudanar da harkokin ƙasar, tare da zama jam'iyya kaɗai da aka amince ta mulki ƙasar ta China. Wannan sabon tsari da ƙasar ta China ta runguma na shugaban ƙasa ya rike mulki ba tare da wa'adi ba ya fuskanci suka da ba a yi tsammani ba a ƙasar. Ga wasu 'yan ƙasar ta China, tsarin ya tuna musu da lokacin mulkin Mao Zedong da kuma juyin juya halin da ƙasar ta fuskanta shekaru aru-aru da suka gabata. To wani lamari na daban kuma, a yau Lahadi, ƙasar ta China ta ce ba ta da niyyar haifar da saɓani ta fuskar kasuwancin duniya, domin yin hakan zai haifar da mummunan sakamako a ko'ina a duniya. Ministan harkokin kasuwancin China Zhong Shan ke ne yake cewa haɗin kai shine zaɓin da ya fi dacewa tsakanin China da Amurka. Mun zaƙo mu yi aiki da Amurka saboda mu shawo kan matsalar da ke tsakaninmu. karkashin wata matsaya da shugabannin kasashen biyu za su cimma. A ranar Alhamis din da ta gabata ne shugaba Trump ya ayyana shirin saka kudaden haraji da kashi 25 akan kayayyakin karafa da kuma kashi 10 akan dalma idan an tashi shiga da su cikin Amurka, inda ake sa ran wannan sabon tsarin haraji zai fara aiki cikin wannan wata na Maris. Ko aji a sabar ma yayin da yaje wajen wani gangamin yakin neman zaben dan takarar majalisa na jam'iyyar Republican a jihar Pennsylvania. Shugaba Trump ya jaddada cewa matakin saka harajin zai farfado da fannin sarrafa karafuna a Amurka.
Your coal is coming back big. Your steel is coming back.
Yace ma'adinan coal da na karafa za su dawo sosai, kamfanoni za su bude, mun saka harajin kashi 25 ne domin suna zuwa ne kawai suna aika suna cika mana kasa da karafa. Muna dauke da karin bayani a cikin shirin duniya Amurka kan wannan batu. Sanan labarin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya gargadi gwamnatin Siriya da cewa kuskure ne babba idan ta amfani da makami mai guba wajen kai harhare a gabashin guta dake hani yan tawaye. A yau Lahadi, Mattis ya bayyana cewa rahotannin da suke samu yanzu haka a Amurka na nuna cewa dakarun shugaba Bashar al-Assad na amfani da iskar gas mai dauke da sinadarin chlorine a hararen da suke kwashe, wato suka kwashe makonni uku suna kaiwa a yankunan yan tawaye dake wajen birnin Damascus, waɗanda suka halaka mutane kusan 1000 ciki har da yara 200. Yayin da yake kan hanyarsa ta zuwa kasar Oman, Mattis ya faɗa mani labarai cewa bani da hujja da zan iya nuna muku karar cewa an kai hari da makami mai guba, amma ina sanar da wasu rahotanni da suke nuna cewa an ga alamun da ke nuna cewa an yi amfani da wannan makami. Ya kuma nuna rashin jin dadinsa kan yadda dakarun na Siriya suke kai harhare a ko'ina, mafi muni ma a asibitoci. Sai dai gwamnatin ta Siriya ta musanta ikrarin da Mattis din ke yi na cewa tana amfani da iskar gas mai dauke da guba a harin da take kaiwa a gabashin garin na Guta. A ƙarshe, a yau masu kada ƙuri'a suke zaben yan majalisa a ƙasar Colombia. A wannan zabe kungiyar yan tawaye ta FARC, wacce ke ta da kayar baya a da da kuma ajiye makamanta, ta rikide zuwa jam'iyyar siyasa, tana takara a karon farko a neman kujerun majalisar dattawa da na wakilai. A cewar shugaban ƙasar Juan Manuel Santos, wannan shine karon farko cikin shekaru da dama da za a yi zabe cikin kwanciyar hankali ba tare da fargabar kungiyar ta FARC ba a matsayin masu kai harhare, sai dai a matsayin jam'iyya. Wata matsaya ta sulhu da aka cimma a shekarar 2016 tsakanin gwamnatin Colombia da kungiyar ta FARC ce ta kawo ƙarshen wannan yakin. Amma har yanzu kungiyar na amfani da sunanta na FARC, amma a matsayin kungiya mai samar da zabi na gari ba ta masu kai harhare ba. Karkashin wannan yarjejeniyar da aka kulla, an baiwa kungiyar ta FARC tabbacin samun kujeru 10 a majalisun dokokin kasar.
Muhammad Lalo kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Madalla, kwamitin musamman da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kafa domin tinkarar matsalolin shiya arewa maso gabas a sanadiyar rikicin Boko Haram, ya gudanar da ayyukan kiwon lafiya na tsawon mako guda a jihar Gombe, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Abdulwahab Muhammad ya hado mana.
Kwamitin ya gudanar da irin waɗannan ayyukan kiwon lafiya a jihohin Adamawa, Bauchi, Borno, Yobe da kuma Gombe. Aikin da kwamitin ya gudanar a jihar Gombe, al'ummar yankunan kananan hukumomi 11 dake jihar da ma wasu da suka fito daga jihohin da ke makwabtaka da jihar Gombe, duk sun amfana daga shirin ayyukan kiwon lafiyar. Alhaji Tijjani Tumsa shine sakataren kwamitin, wanda ya jagoranci gudanar da ayyukan kiwon lafiyar da aka gudanar a jihar Gombe. Ya yi ƙarin haske kan ayyukan kwamitin.
Wannan kwamiti tana jihar Gombe saboda da wannan taimako da ake yi, wadda shi mai girma shugaban ƙasa President Muhammadu Buhari yake yi. Wato ana so mutane su fahimci cewa wannan an musu ne saboda ƙauna da kuma musamman ƙaddamar da tallafi na kiwon lafiya na arewa maso gabar a ƙarƙashin kwamitin na musamman na shugaban ƙasa, wanda shi Lieutenant General Tiwa Danjuma yake shugabanta, wanda kuma mu din da kake gani muke mambobi a wannan kwamitin. Abinda muke yi a nan Gombe shine a likitocin mu kusan guda 100 da ma'aikata ba da tallafi ta wajen harkar lafiya ta kiwon lafiya wa mutane wanda suka gagara samu a da dan kuma a kyauta. Akalla muna shirin kamar mutum 2015 a nan, daga yara zuwa mata zuwa manya zuwa kuma matasa. Yawanci mukan sami mafi yawan yara da kuma masu ciwon ido da suke zuwa a taimaka musu a nan.
Wasu waɗanda suka amfana daga shirin ayyukan kiwon lafiya sun bayyana shirin da cewa yana da muhimmancin gaske.
Sunana Ladi daga Sabon Fegin Malinna. Lallai mun ji a gidan rediyo an hadin cewa za a yi wa taimakon mutane. To shi dama yaro na ƙasansa yana kattigatta kagun. To da fatan dai a samu je asibiti, to ka ga al'amar yau yanda yake, sai Allah bai kai mu ba, kuma ka ga abu na kudi ne. Sai muka je aka ce kyauta. To shi muka garzo zuwa asibiti da kuma izinin layi asuba ma nan nayi sallah. To da ikon Allah kuma kaga Allah taimake mu, zai sai an saka hadakin tata da masat aiki. Da fatan muna godiya. Allah rufa asiri. Ubangiji Allah ya taimaka.
Sunana Alhaji Sani Muhammad PRO. Lokacin da jinya ta riga ta same ni ta dade a jikina ta kai wajen kusan shekara 2. Ina jin idanuna suna garara-garara haka nan, to ya nace. Sai na ji wannan gwamnati ta mai albarka ta ce a za a zo a yi kyauta. To shine sai na jira. To shine Allah ya kawo daga zuwa jiya na zo na buni. Yau ma kuma na duro da wuri, Allah ya taimake ni. To har aka samu aka yi mu wannan aiki. Ba abin da na biya koko.
Kyauta kenan.
Kyauta har magani ba an bayar mu sha kyauta.
A mako mai zuwa ne ake sa ran kwamitin zai kaddamar da wannan shiri na ayyukan kiwon lafiya a jihar Taraba. Abdulwahab Muhammad Muda, Amurka, daga Gombe a Najeriya.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, tuma amin.
To a gaida Abdulwahab, hukumomin lafiya a jihar Jigawan Najeriya sun ce fiye da mutane 50 ne suka kamu da cutar sankarau da kuma wasu cututtuka na daban a jihar. Kuma yanzu haka an tabbatar da mutuwar mutane 14 daga cikinsu. Ga Muhammad Ibrahim kwari ɗauke da wannan rahoto.
A cikin makon jiya ne dai aka samu bullar wata cuta da ke saurin halaka yara ƙanana a wasu garuruwan jihar Jigawa. Amma daga bisani aka ce hukumomin jihar sun ce cutar sankarau ce.
Mun samu mutane marasa lafiya kusan 51 wanda a gashin mu muna tunani suna da wannan cuta ta sankarau. A gwaje-gwajen mu da muka yi dai a cikin wannan mutane 51 din mutum 10 ne aka tabbatar da cewa suna da wannan cuta ta sankarau. Yankin mutane kuma ba ita wannan cuta ke kawo sankarau ba, wani abubuwa ne suka dame su. To bayan haka kuma mutane 14 cikin 51 nan Allah ya musu rasuwa. Kuma da dai aka samu wannan wannan cututtuka, abinda muka yi shi ne mu tabbatar da cewa na farko wanda suka kamu din an ba su magunguna yadda ya kamata. Ya wannan cuta ta sankarau, abinda ya kamata a yi shi ne cewa a yi allurar rigakafi. To matsalar da muke da shi shi ne cewa allurar rigakafin nan ba gwamnatin jiha ba ce take saya. Gwamnatin tarayya ta ce saya allurar rigakafin nan, kuma sun yi karanci a gwamnatin tarayya.
Dr. Abba Zakari kenan, kwamishinan lafiya na jihar Jigawa. Garin Majiya da ke karamar hukumar Taura mai nisan kimanin kilomita 100 daga dutse fadar gwamnatin jihar shine garin da wannan annoba ta sankarau ta munana a can, inda aka ce yara da dama sun kamu da ita kuma da yawan su sun mutu sanadiyar wannan cuta.
Wannan titi akwai wanda ya rasu, wannan shine layin yamma, sai kuma wancan layin shi kuma jiya aka rasuwa layin na tsakiya, yawa layin na uku kenan. Akwai yanzu ma ana nan akwai masu zaman makokin wancan layin again, shi ma bakin gari kuna shiga akwai tabar ma tana nan, shi ma yaro ne saurayi ya kai shekara 14 shi ma ya rasu a wannan gurin. Kuma gidan da kansulan garin yake zababban kansula, shi ma a gidansu an samu wannan rasuwar, kusan su ne ma na farko.
Wani magidanci kenan a garin na Majiya ke bayyana wa ayarin yan jarida da suka ziyarci garin na Majiya yadda lamarin ya faru. Malam Ali Sanusi na daya daga cikin waɗanda suka yi rashin ƴaƴansu a sanadiyar wannan annoba.
Sunana Ali Sanusi. Ni ne lokacin da yata ana gobata da su, to sai ta kamu da ciwon ido. Wani guda ba ta bude idan ta ba, sai waye ganna ta mutu da dare, take bude idan take burkita, sai jikinta yayi dau zafi. Da muka je kemi, to muka san mu yanci asibitin nan garin ba wani asibiti ne, dai a wanfanko ne. Eh, so likitocin ba wani likitoci bane na wannan, in muka je ba kula, likita guda ɗaya ne ke aiki.
Shi ma Malam Ya'u Salisu da yayi rashin tiyarsa na cewa
bayan ta dawo daga makaranta misalin karfe 4 na yamma yawa sai ta ce ta ji kanta ya sara yana ciwo saboda haka sai aka dauke ta aka kai ta nan chemist bayan an kai ta chemist aka bata magani aka dawo da ita gida kuma wajen dare haka sai kasance kuma tana fama da gudawa bayan gudawar kuma da amai haka da gari ya waye muka sake komawa wajen malamin asibitin ya zo daura mata ruwa zuwa wani dan lokaci sai muka ga dai yanayin da ya kamata mu tafi asibiti muka ji a can bayan kusan awa 2 dai haka sai Allah mata suka
kanin watan October zuwa November bara wata cuta da ta barke a kauyen gidan Dugus dake karamar hukumar Dutse ta halaka kimanin yara 100 kuma ko a wancan lokaci al'umar kauyen sun zargi hukumomin gwamnatin jihar Jigawa da sakaci wajen kai musu daukin gaggawa a yayin da wannan annoba ta barke Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
To Allah kyauta a gaida Muhammad Ibrahim Kwari. A jamhuriyar Niger kungiyoyin kare haƙƙin dan Adam sun sake fitowa kan titina a yau Lahadi a manyan biranen kasar domin tilasta gwamnati ta soke sabbin harajin da ake zargin su da jefa talaka cikin yanayin tsadar rayuwa. Ko da yake hukumomin na cewa wannan magana ba gaskiya bace. Daga mai Kasulan Muna barma da wannan rahoton.
Kusan ana iya cewa ba masu katsinke a dandalin Place de la Concertation saboda cinkoson mutanen da suka hallara a taron gangamin da kungiyoyin fafutuka suka shirya a ɗazu da hantsi domin sake jaddadawa gwamnatin kasar cewa suna nan akan bakarsu har sai an kwaskware tsarin kasafin na wannan shekara da ake zargin sa da haddasa hauhawar farashin ababen masarufi a kasuwanni. Ahmed Sidi na gaba-gaba a wannan gogurmaya.
Mu ne talakawa muke zuwa kasuwa muna saye kun abubuwa. Mu ne muka san SK akwai canji ko babu canji. Yau in ka diba an sa tax bisa haƙi, an sa tax bisa dawa, an sa tax bisa duk abubuwan da shahi rayuwar yau da gobe. Yau in ka diba abin da shahi ruwa da wuta da komai an sa an ƙara tax.
Sannan hankali ƴan siyasa sun fara hallara a wurin wannan zanga-zanga ta ƴan farar hula. Tambura Isuhu wani kusa ne a jam'iyyar MNSD saboda aka na tambaye shi dalilin sa na shiga cikin wannan tafiya.
Kowane dan kasa ko cikin wani jam'iyya kake kana da inki ka zo ka kama gaskiya ta kullo ɗan kasa su samu kansu. She yasa mu muka fita nan ga anke MNSD na bayan ikoko to na rantse da Allah ɗan MNSD nan ga suna nan ta pipi sun yawa kuma wanda march da suka yi baya basu hito ba shugabannin kawai suka zo tun da su
wasu daga cikin kungiyoyin kwadago irin su ESPT ta Sha'ibu Tankari sun halara su ma a wannan zanga-zanga
kan gizon ma'aikaci dan kasa haki don ku dan kasa duka wanda a mai biya da talakawa ko wannan abun ya shahe shi da ma'aikaci da wanda ba ma'aikaci ba duka ƴan kasa da haka nan muke kin marsu
jiwaye lura da yadda zanga-zangar rikin jinin gwamnati da taron gangamin goyen bayan hukumomi ke neman zama jiki a nan Niger yasa kungiyoyin Islama kiran bangarori akan maganar sulhu sai dai Isa Garba na ganin wannan shawara ta zo a makare
wannan da kalla su dabi ba su yi ta ba kahin gwamnati ta yi marshen ta sai da zamu yin marshen mu sannan za su yi to dan su dan ka ƴan kasa su yi ta to ƴan kasa sun yi ta tunda ƴan kasa su ne ke jin a jikinsu su da kansu ma malamai ai su san ba gaskiya bane wannan doka dan mi ba su tai sun ga aje micro a hadon shugaban kasa sun kai mai wazi
dubban mutanen da suka yi jerin gwano daga Place Tumo zuwa Place de la Concertation sun buƙaci a safka fadar shugaban kasa don gabatar da koke ido da ido sai dai shugabannin wannan tafiya sun ganar da su cewa ba haka tsarin yake ba
bamu tsoron zuwa bale go ko ina kuma ba haka ba ake yin shi sai ku sai ku saurari abin da muka zo mu ga muku tukon daga baya in ana so abin da ake so a yi amma yanzu ku sai ku saurare mu
wannan taro da ke matsayin na biyar da kungiyoyin kare haƙƙin dan adam ke shiryawa da zummar tilasta wa gwamnatin kasar Niger ta canza ra'ayi akan maganar tsarin kasafi ya watsa Salim Alim ba tare da wata hatsaniya ba yayin da aka buƙaci jama'a su kauracewa dukkan wasu harkoki a ranar 15 ga watan Maris a matsayin yajin aiki na gama gari. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Sallamu Umar Barma, jama'a wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC, kuma yanzu agogo yana cewa karfe 11:20 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka wannan mako zai dubi ne kan sa'isa da ake yi dangane da yunkurin saka kuɗaɗen haraji da shugaba Trump yake so ya kirkiro kan wasu kayayyaki da ake shiga da su Amurka, lamarin da har ya kai ga murabus ɗin wani babban jami'in gwamnatin ta shugaba Trump. Sunana Mahmud Lalo. Da farko, ‘yan majalisar dokokin Amurka na ɓangaren jam'iyyar Republican sun yi kira ga shugaba Trump da ya yi takatsantsan a yankurin da yake yi na saka haraji kan wasu kayayyakin ƙarafa da na dalma da ake shiga da su Amurka daga wasu ƙasashen duniya, lamarin da suka ce ka iya haifar da saɓani ta fuskar kasuwanci a duniya. Tuni dai fadar shugaban ƙasa ta White House ta ce ta dukufa wajen ganin an fara aiwatar da wannan tsarin haraji. Sai dai majalisar dokokin Amurka ta yi gargaɗin cewa wannan mataki zai iya kawo cikas ga tattalin arzikin ƙasar. Shi dai shugaba Trump ya nemi da a saka harajin kashi 25 akan kayayyakin ƙarafa kamar na motoci, sannan a saka harajin kashi 10 na kayayyakin dalma, buƙatar da 'yan majalisa na ɓangaren jam'iyyar Republican suka ce ba ta kwanta musu a rai ba. Mitch McConnell shi ne shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan Amurka.
There is a lot of concern among Republican senators that this could
Yan Republican da dama sun nuna damuwarsu kan cewa wannan mataki zai girma ya kuma haifar da saɓani a fannin kasuwancin duniya. Kuma mambobinmu da dama suna tattaunawa da gwamnati akan yadda lamarin zai kasance. Baya ga haka, akwai damuwa sosai kan yadda hakan zai yi tasiri akan tattalin arzikin da ke kan farfadowa.
Sukar wannan yunkurin saka haraji na shugaba Trump da 'yan majalisa suka yi wani sabon abu ne, domin ba kasafai suke hannun babban riga da junansu ba. Misali, idan aka yi dubi kan yadda suka haɗa kai a muhawarar tsarin kiwon lafiya da batun shige da fice, kuma hakan ya nuna ƙarara cewa ba wai Republican ne kaɗai suke fargabar wannan tsari na haraji ba. Chuck Schumer shi ne shugaban marasa rinjaye a majalisar dattawa a ɓangaren 'yan Democrat.
But it seems initially it's not well targeted.
Akwai alamun tashin farko da ke nuna cewa ba a saita wannan abu da kyau ba. Akwai alamun da ke nuna cewa matakin zai yi mummunan tasiri akan Canada da nahiyar Turai da kuma China. Saboda haka, ya kamata a ce sun maida hankali ne kan China. Ita ce babbar damuwarmu, ba Canada ko nahiyar Turai ba.
Amma kuma harajin ya haɗa hadda nahiyar ta Turai, domin a cewar shugaba Trump an jima ana ƙwarar Amurka ta fuskar kasuwanci.
The European Union has been particularly tough on the United States.
Akwai matakan da kungiyar tarayyar Turai ta dauka da suke zama tsaurara akan Amurka, waɗanda suka sa ya zama abu mai wuya mu yi kasuwanci da su. Amma duk da haka, sukan shigo da motocinsu cikin Amurka. Hakan ya ba su damar cin karansu ba babbaka, amma idan suna haka, mu kuma za mu saka harajin kashi 25 kan motocinsu. Ba za su ɗauki tsawon lokaci suna yin hakan ba.
Yanzu abin da ya rage ga 'yan Republican shi ne majalisar dokokin za ta yi aiki da shugaban ƙasa domin a daidaita wannan tafiya. Paul Ryan shi ne kakakin majalisar wakilan Amurka.
Akwai damuwar da ya kamata a samar wa maslaha. Buƙatar mu ita ce a yi hakan cikin dabara saboda a kaucewa abin da ka iya biyo baya mara daɗi.
To, duk da cewa akwai alama da ke nuna cewa 'yan majalisar dokoki za su iya cijewa kan wannan shiri na haraji, akwai yiwuwar 'yan Republican ɗin su yi aiki tare da shugaban, amma ta wata hanya daban mafi sauƙi, kamar yadda Molly Ronalds ta cibiyar Brookings da ke nan Amurka ta ce.
Haven't seen Republicans on the Hill express a lot of eagerness to.
Ban ga wata alama da ta nuna cewa 'yan Republicans a majalisar dokoki sun nuna shauki a wajen yin amfani da ƙarfin ikonsu na doka a wannan ɓangaren ba. Ga dukkan alamu, sun fi mai da hankali ne wajen shawo kan shugaba Trump.
Trying to persuade Trump and use this language.
To, a wani lamari mai nasaba da wannan, wani babban mai bawa shugaba Trump shawara kan harkokin da suka shafi tattalin arziki ya ajiye aikinsa, kamar yadda fadar shugaban ƙasar ta White House ta sanar. A wata sanarwa da ya fitar, Gary Cohn,
wanda shine ya tsara shirin rage kudaden haraji da ya zama nasara ga Trump. Ya ce abin alfahari ne na yi wa ƙasa ta aiki, na kuma samar da tsare-tsaren da suka taimaka wa tattalin arzikin ƙasar nan da Amurkawa. Takamaimai kan batun amincewa da dokar rage kudaden haraji mai dimbin tarihi da ya samu nasara a majalisa. Ajiya aikin da Kwon yayi na zuwa ne bayan da shugaba Trump ya yanke shawarar saka kudaden haraji akan kayayyakin karafa da dalma da za a shiga da su Amurka, matakin da shi Kwon din ya nuna adawa a kai. Rahotanni sun nuna cewa Kwon, wanda shike jagorantar wani kwamiti da ke kula da tattalin arzikin Amurka, ya iya bakin kokarinsa ya ga cewa Trump ya sauya matsayarsa kan sakawa kayayyakin na karafa da dalma haraji. Amma abin ya citira, inda ma a ranar Talata da ta gabata shugaba Trump ya kara jaddada matsayarsa. Sai dai shugaban na Amurka ya yaba wa Kwon a wata sanarwa da fadar shugaban ƙasa ta White House din ta fitar, yana mai cewa Kwon ya taka muhimmiyar rawa wajen aiwatar da manufofin gwamnatinsa, musamman ma kan abin da ya shafi amincewa da rage kudaden haraji da aka samu nasara. Jama'a baki ɗaya, abin da ya sauke nan a shirin duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin waɗanda suka haɗa ainihin rahoton da kuma waɗanda aka ji muryoyinsu, Muhammad Lalo ke cewa mu huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya koma bakin aiki a ziyarar da yake a Kenya, bayan da ya soke halartar tarukan da aka tsara zai je ajiya a sabar sanadiyar rashin lafiya da ya fama da ita. A yau Lahadi, Tillerson ya ajiye furanni a ofishin jakadancin Amurka da ke birnin Nairobi a wani biki da aka yi domin tunawa da waɗanda suka jikkata da kuma waɗanda suka mutu a harin bom ɗin da aka kai ofishin jakadancin na Amurka shekaru 20 da suka gabata. Aji Asabar, sakataren ya soke halattar taruka domin ya dan huta bayan hidindimu da ya yi ta yi a cewar ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Bayan da ya gana da shugaban Kenya Uhuru Kenyatta a ranar Juma'a a birnin na Nairobi, Tillerson ya yaba shirin sasanta rikicin siyasar ƙasar da shugaba Kenyatta da abokin hamayya Cyril Odinga suka fara, lamarin da ya kwatanta a matsayin gagarumin ci gaba da aka samu a fannin sasanta rikicin ƙabilanci da na siyasa, wanda ya haifar da rarrabuwar kawuna a ƙasar, kamar yadda ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta sanar. A yau Lahadi, majalisar dokokin ƙasar China ta kada ƙuri'ar amincewa da soke tsarin wa'adi ga shugaban ƙasa. Wannan mataki ya sa shugaba Xi zai ci gaba da zama akan karagar mulki har sai yadda hali yayi. A tsohon tsarin da ƙasar ta yi watsi da shi, kamata ya yi shugaba Xi ya kammala wa'adinsa a ƙarshen shekarar 2023. Amma masu fashin baki sun ce akwai yiwuwar ya ci gaba da shugabantar ƙasar. Wannan kuskure ma da majalisar ta amince da shi zai bai wa shugaba Xi damar yin gaban kansa ta fuskar siyasa. Damar da ba wani shugaban China ya taɓa samu irinta tun bayan tsohon shugaban ƙasar Mao Zedong da ya kafa ƙasar ta China a lokacin mulkinsa. Ta wani lamari na daban kuma, a yau Lahadi, ƙasar ta China ta ce ba ta da niyyar haifar da saɓani ta fuskar kasuwancin duniya, domin yin hakan zai haifar da mummunan sakamako a ko'ina a duniya. A ranar Alhamis ɗin ta gabata ne, shugaba Trump ya ayyana shirin saka kuɗaɗen haraji da kashi 25 akan kayayyakin ƙarafa da kuma kashi 10 akan na dalma, idan an tashi shiga da su cikin Amurka, inda ake sa ran wannan sabon tsarin haraji zai fara aiki a cikin wannan wata na Maris. Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya gargaɗi gwamnatin Siriya da cewa kuskure ne babba idan ta yi amfani da makami mai guba wajen kai hare-hare a gabashin guta da ke hannun 'yan tawaye.
To madalla, masu sauraro, da wannan muka ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya, sai kuma gobe Litinin da misalin ƙarfe 6 na safe a wajen Najeriya da Nijar, wato ƙarfe 5 a wajen Ghana, za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin, ciki har da shirin Ciki da Gaskiya na Ibrahim Alfa. Yanzu a madadin Muhammad Lalo, wanda ya tana gabatar da shirin, da kuma Chubahiro Dirone wanda ya ba da umarni, da ma injiniyan mu na yau Malam Santos, ni Sarfil Hashin kuma da ke cewa sai mun sake haɗuwa. Assalamu alaikum.